Sasha Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan ofishinmu dake birnin Yemen na Jamhuriyar Nijar kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodin yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama a shirye-shiryenmu na musamman da muke kawo muku daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yemen. To a cikin shirin za a ji cewa rundunar 'yan sandar jihar Taraba a arewa maso gabacin Najeriya ta sanar da camke mutane fiye da 20 bayan da aka same su a wasosan kayakin gwamnati. A yanda Jamhuriyar Nijar kuma wata kungiyar matasan Afirka ce ke kokarin faɗakar da matasan ƙasar muhimmancin zaman lafiya. Har yanzu a Jamhuriyar ta Nijar hukumomi da kungiyoyin makiyaya da manoma a Damagaram sun fara nazarin ɗaukar matakan rigakafin rigingimun da ake samu tsakanin makiyaya da manoma a wannan lokaci na kaka. Akwai shirin kuwa bargida da sharhin jaridun Nijar, sannan mukammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakuma Kiri. Dan takarar Democrat Joe Biden yana zargin shugaban kasa cewa ya karaya a yaki da cutar COVID-19, yayin da shugaban kasa Donald Trump yake maidawa tsohon mataimakin shugaban kasar martani a wani gagarumin gangamin yakin neman zaɓe a jihar Pennsylvania da ake kira fagen daga. Donald Trump shine shugaba mafi gazawa wurin aiki, mutumin da bai san aiki ba amma ke kokarin jan ragamar kasar a cikin wannan annoba, inji Biden a lokacin da yake jawabi ga taron jama'a a Pennsylvania a wani gangami da ya cikin gaggawa akan hanyar sada rana a jiya Litinin. Sa'o'i kalilan kafin haka, Trump ya kira abokin karawarsa a zaben na ranar 3 ga watan Nuwamba da dan takara mai ban tausayi, kana ya musanta cewa gwamnatinsa ta karaya a yaki da coronavirus kamar yadda campaign din Biden ke faɗi. Amurka dai tana da sama da mutum miliyan 8,600 da aka tabbatar da sun kamu da cutar COVID-19, adadin da ya haura kowace ƙasa a duniya, kana mutum 225,000 ne suka mutu da cutar. A jiya Litinin kuma hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta sake yin kashedi ga kasashe cewa su daina saka siyasa a harkar COVID-19, tana wancewa yin hakan na kawo rudani da rashin girmama masana kimiyya, kana cutar na ƙara ta'azzara. A jawabin da hukumar ta saba yi, babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce a makon da ya gabata an ga karuwar kamuwa da COVID-19 mafi muni tun lokacin barkewar cutar. Galibin kasashen arewacin duniya na ganin karuwan kwanciyar mutane a asibiti da kuma batsewar mutane a sashen kulawar gaggawa a Turai da Amurka. Tedros ya ce kasashe da suka yi aiki da shawarwarin masana kimiyya sun yi nasarar magance cutar da rage yawan mace-mace, amma ya ce kasashen da suke saka siyasa ake kuma rashin mutunta shawarwarin masana kimiyya da likitoci, ana yaɗa rudani da yawan kamuwa da cutar da ma yawan mace-mace. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Afirka da take Afirka ta yamma ta fara samun 'yan rikice-rikice kafin zaben ranar 31 ga watan Oktoba, kana masu fashin baki na nuna damuwa akan yiwuwar ci gaban samun rikici. Jam'iyyun adawa sun sanar da janye wansu a zaben, kana suka buƙaci magoya bayansu su bijirewa hukuma. Tarzoma ta haifar da damuwa a yankin Afirka ta yamma, kana ta tsayar da harkokin yawon bude ido CIC. A shekarar 2010 kasar ta fada a cikin tashin hankali bayan da shugaban kasar na wancan lokaci Laurent Gbagbo yake amincewa da nasara da alasani wata ra'ayi a kansa, lamarin da ya tada yaki da ya sanadiyar kashe mutum akalla 3,000. Tun daga lokacin kasar ta ga sauyi masu yawa a karkashin wadin mulkinsa sau biyu, Watara ya samar da bunƙasar tattalin arziki da sauye-sauye a harkar tsaro da kyautata rayuwar mutanen kasar. A maimakon ya ajiye mulki a wannan shekara, Watara ya kuma shiga takara a karo na 3. Ya hakikance cewa ya gama wa'adinsa na farko kafin aka fito da dokar da ta kayyade adadin wa'adin shugaban kasa a shekarar 2016. Abokar adawansa sun kalubalance shi cewa wannan matakin ya saba wa doka. Christopher Famuyo shine daraktan wata kungiya mai sa ido akan ci gaban demokradiyya Afirka ta yamma. Ya ce zaman lafiya a Abricos na da muhimmanci ga baki ɗayan Afirka ta yamma. Ya ce dandali ne mai muhimmanci ga kasashe da ke gabar teku da ma kasashen yankin Sahel da suka dogara akan tashoshin jirgin ruwan Abuja domin aikewa da kayayyaki. A don haka idan Cote d'Ivoire ta ci gaba ta samu bunƙasar tattalin arziki da daidaituwar siyasa, zai yi tasiri akan sauran kasashen da ma 'ya'yanta.
kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni zamu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya inda rundunar ƴan sandar jihar Taraba a arewa maso gabacin kasar ta sanar da cabke mutane fiye da 20 da aka samu a wasosun kayakin gwamnati kamar yadda ya faru a wasu jihohin Najeriya biyo bayan zanga-zangar SARS wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihohin Taraba da Adamawa Ibrahim Abdulaziz ya samu zantawa da kakakin rundunar ƴan sandar jihar DSP David Misal wanda ya tabbatar da kamun da kuma asarar rayukan da aka yi
a takashi a yanzu mun yi nasarar cafke mutum 23 kuma mun same su da waɗannan kayayyaki a hannunsu wanda suka kwace daga shagunan mutane kuma na gwamnati na farko mun same su da keke napep guda 6 motoci guda 3 waɗannan kuma motocin da keke napep suna dauke da waɗannan kayayyakin misalin buhuna na shinkafa guda 8 buhuna na take guda 39 carton na indomie guda 9 da kuma kwalabe na maganin feshi guda 9 da kuma cambed karamin gado kenan na kwanciya guda 3 da kuma carton na makaroni guda 4
dai daga cikin wuraren da suka hare hatta sun kai wani dan sharar dan kasuwa Mr. Uche Obi an ce nan ma sun ya tsira da kyar sannan kuma sun barnata masa dukiya kamar wanda barna kai a wannan wurare
Uche Obi wannan ma mun tabbata an yi barna a wannan wurin amma jami'an tsaron mu sun iso da arzare sun tarwasar da su ce sa a wancan wurin ba su yi nasara sun bar kamar wuta ma wannan wurin ba
to ina batun da ake kan cewa an samu asar rai a wajen Trimisi wato stampede a wajen ɗiban waɗannan abinci kamar mutane nawa ne irin ƴan sandan jihar Taraba take da su ne cewa sarrafa rayukansu a wannan waje
bisa ga asara rayuka lalle mun tabbatar da mutum daya wanda mun tabbatar cewa ya mutu kusa da wani wurin da ake sani da kansa ka tuya shine wuri na farko da aka balla mun same shi a kwance a wannan wurin sannan aka tabbatar mai cewa lokacin ribibi na kwace kayayyaki aka tattaka shi a wannan wurin wanda sunan shi muka daga baya muka tabbatar da cewa sunan shi Chuku Osinachi wanda sananne ne wanda ya yi bautan kasa a wannan jiha amma yanzu ya rika ya gama bayan aka muka zo muka sake samun wani wanda har yanzu ba mu san sakamakon mutuwansa ba amma da ciki abin ya faru kusan lokacin wannan tarzoma to akwai wa mutane suna sa tsammani ko yana da nasaba da abin da ya faru wannan kuma mun same shi kusa da TSBS shi ma anan an yi barna a wurin amma dai ba mu san ko menene dalilin nashi mutuwan ba ko yana da nasaba da shi wanda har yanzu police suna kan bincike
a kashe wani kira zaki wa al'umman jihar Taraba na wadannan abubuwa suke faruwa musamman ma iyaye da shugabanni
muna kiran iyaye su ja kunnen yaransu kada su zauna a gida yara suna da kayan da ba nasu ba suna kawo musu gida suna musu maraba da zuwa domin wannan ba tarbiya bane kuma zai iya bata ma suna waɗannan yaran da kuma su iyayen kuma duk wanda aka kama kaga da mu gabatar da su a kotu muna nan muna kan bincike kuma duk wannan mun tabbatar da cewa mun kama shi da kayan gwamnati ko na wani a ta dalilin waɗannan ayyukan to kaga za mu dauki mataki a kansu za mu tabbatar mu yi aikin mu ba gani ba sabo bisa ga abin da doka ta tarda mana
to ganin irin tazoma da ke faruwa a wasu kasashen yammacin Afirka musamman ma a tarayyar Najeriya reshen kungiyar nan da ke fafutukar ci gaban matasan Afirka a Nijar da ake kira YMCA Nijar na shirin gudanar da wani taron muhawara domin matasa a ranar Alhamis din nan mai zuwa a jami'ar Yamai domin tattaunawa kan hanyoyin da za su taimaka wajen samun mafita a wannan lamarin da ke barazana ga zaman lafiyar nafiyar Afirka baki daya kamar yadda shugaban wannan kungiyar Adamu Mai Daji ya bayyana a hira su da abokin aikin Musulmi Muminu Barma
Afirka dukan YMCA ne ke cikin Afirka akwai wani shi Niger akwai ta Nigeria akwai ta Senegal akwai ta Togo da Ghana suka gudanar da wani wata enquete wani bincike in suka tambaye matasa ra'ayinsu to bayan sun kare sai sun ka hiddo wani ba kace ma scenarios to scenarios ne shine muke son wani shi kamar sauran wani shi mu mata mu Niger mu raba wannan bayanai ta da matasa a nan Niger kun mun ka zabi a jami'ar Yamai domin su gani abinda gobe take shiryawa
kamar su yi waɗannan bayanai menene za a iya cewa suka kusa
idan ba dauki wani kuduri ba aiki na matasa zai zama wani kalubale kuma neman aiki ga matasa zai zama wani kalubale sa'annan kuma akwai bayanai masu dadin shi domin za a samu wasu damammaki ko kuma hanyoyi ko kuma sa'a ga matasa din sun samu anka kula da su anka horar da su domin su samu ofofi na samu aiki abin da kace ma wata dauka fani na entrepreneurial lalle matasa suna cikin wani yanayi wanda dole shugabanni sai sun farga tulfin wuri sun dauki matakai idan ba haka ba to abinda ba a wata kuma abu mara dadi yana faruwa da matasa akwai matsalar ilimi akwai matsalar rishin aikin dukan waɗannan akwai cikin nan bayanai da zamu raba tare da matasa
wannan taro za a yi shi ne a daidai lokacin da ake fuskantar tarzomar matasa a sassa daban-daban na Najeriya shin za a iya cewa wannan taro naku kamar yayin la'akari da wannan matsala ne yake kokarin ba da shawarwari a matsayin rigakafi
ba Najeriya kada bai duba kasa irin su Cameroon da kuma kasashe inda ake shirin zabe irin su Kuduware da kuma Guinea Conakry abubuwa na wadanda gano cewa da lalle matasa su cikin wani yanayi wanda dole sai an tashi dole sai an yi wani abu dole sai an dauki matakai idan ba haka ba to za a samu ko kuma kasashe na Afrika za su samu kansu cikin wani yanayi wanda bai da dadi
me kake ni kenan
idan muka dauki matsalar aiki idan ba a kula da matasa fannin aiki to za su iya samun kansu cikin wani yanayi domin idan kau kana da yaro na gida baka bashi abinci ya ci ba dole ya tawaje kwalaka to kaga in ba dauki ba ba matasa kokarin ba nemo matasa hanyoyi na aiki ba don maru daban-daban waje za su ita wani yayi umfani da su ta hanya ba suke su zo su zama lahani ga kasar suke ciki sa'annan abin da shahi kiwon lafiya idan ba a tashi tsaye ba an ka waye musu anka kula da su wannan fanni haka kuma an ana so a gurguntar da makomansu ta gobe kenan kun ga wajibi ne sannan idan muka dauki fanni na siyasa idan ba a horar da su akan abin da shahi fannin siyasa gobe ba mu san wani irin shugabanni za mu samu a fanni na siyasa ba
to har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nijar inda hukumomi da kungiyoyin makiyaya da manoma da magaram suka fara dokar matakan rigakafin rigingimin da ake samu tsakanin makiyaya da manoma a wannan lokaci na kaka kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Adamu Garam Tamar Abari
yanzu haka dai makiyayan sun mai da hankali wajen tattare amfanin gonansu don kauce ma dukkan wata matsala da ka iya tasowa. Abdulrazak Malam Sani, mamba ne a haɗakar ƙungiyoyin makiyaya wadda ake ce ma kafen ko wani tanadi ne suka yi na kauce ma dukkan irin matsalolin da ake fuskanta tsakanin makiyaya da manoma a daidai wannan lokaci.
Yanzu a zamanin wannan kaka na sabkowar makiyaya ta wuri mun dauke shi a ƙungiyance dangance da haka halmun tsara wata tafiya ma da za a yi cikin jihar da magaran dan mu waye musu kai magana musu tunda bana Allah da ikon shi ya sabko da ruwa ya sabko da ciyawa a ko ina kenan babu hujja yanzu makiyayi a ce an ganshi ya shigo cikin gonakai sai dai inda wata niyya daban ya shigo to kenan muna da niyyar a cikin wannan satar mai kama insha Allah za mu shiga mai zagaye
kungiyoyin ba su tsaya a nan ba za su shirya wani babban taro don waye kan makiyaya da manoma
mataki na biyu da muka dauka mun je gurin mai girma gwamnatin jaha ya ba mu dama da za mu yi wani babban taro a damu can cikin da'irar kyalle taron wani wanda za mu kira dukkan hardawa da sarakuna na badawai za mu zamana tare da su a gaya musu dokoki na ƙasa na zirga-zirga ta makiyaya a gaya musu kuma yanayin damana yanda ta bada can jihar wancan jihar kenan su yi hatara su kiyaye wannan dokokin wannan shi ma mun yi tanadin shi tare da mai girma gwamnati ja shi ne ma zai jagorancin wannan babban taro muke cima forum da za mu yi a garin damu
sai dai duk da irin matakan da ake dauka ana samun wasu makiyayan da ke nuna taurin kai
akwai namu na gida su wannan an san su kuma sun san dokoki namu na kasar mu kuma akwai makiyaya masu shigowa daga Najeriya tunda tun wancan satin an ba gwamnatin jihar bayanin cewa wasu makiyayan na kasar Najeriya sun fara shigowa daga wajen Kalgeri wajen jihar Bune sun fara shigowa daga can wajen to kenan wannan su makiyaya ne wanda su bin ruwansu da doka ta mu ta Nijar tunda su yan Najeriya ne bin ruwansu kenan wannan sai dai mu ja hankalin makiyayan namu na gida in sun gansu saboda makwabtaka diyan za a makiyaya din wani makiyayi ne a daji in sun gamu da su sace musu munan dokar mu ta Nijar ga abin da ta tanada ga abin da ta kumsa kenan su kiyaye dokokin mu namu na Nijar in su shigo kasar mu Nijar
su ma dai sarakan gargajiya suna taka muhimmiyar rawa a cikin wannan lamari kamar yadda sarkin Fulani na da magaran Hadi Gurgudu ya bayyana
da an fara kala akwai kuma makiyaya wanda bissa iya zama a zone pastoral sai sun gangaro sun shigo zone agricole to wannan mun ga masa sadaka ta kuma mun dauki mataki wanda ba za mu yarda ba mun je ma da idan mun gani duk Allahin tabakuna wallahi a cike suke su halma an bagiya suke to dama ku abin da yake sa makiyayan nan suna hutawa daga arewa suna shigowa na ta ake a can ne ruwa babu to yanzu ubangiji Allah ya sa ga ruwa ga ciyawa
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
to karfa shafa muna ka muku wadannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka dake Benin Yamiri ga masauraran mu a jamhuriyar Niger suna iya samun mu a wasu gidajen rediyo masu zaman kansu amfani da Saroniya da Far'a da Nomad da Dalon da Niya sai tashar mu ta BOA Africa dake Benin Yamiri akan mita 102.5 a Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio dake Benin Kumasi to yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar da shirin kowa bar gida
kowa ya bar gida gida ya bar gida
ka wanda ba awa ka sace daren go daren da masu yan zama kai wani gonga
ko ya bar gida ka gida ya bar shi jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida ka gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa za ku hira ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma muna tare da babban bako dan asalin kasar Ghana dake nan kasar Amurka a jihar New York ga tattaunawar su da abokin aiki na Baba Yakub Makeri
da farko zamu nemi ka gabatar mana da kanka
sunana Lawal Ahmed Dini yaron na tashi daga Accra na tashi Accra na yi makaranta na daga Accra na high school na daga Accra nazo wannan gari nazo na kuma je school kuma daga wannan gari na kare NYU da nan na fara aiki daga downtown with a company called Hudson River Club Hudson River Club now was one of the busiest and the busiest restaurant in the city a lokacin nazo na fara aiki wurin ni dishwasher ne Now, for a dishwashing, within some few years, I became the general manager of that place. So, within that period, I managed.
I want a lokachi.
I want a lokachi, yes. Within that period, I was managing 120 employees under me.
Wato kana shugabantan ma'aikata wurin 100 da wurin 20 kenan karkashin ka.
Na'am. Kuma kudin da businesses da muke yi, kudin da muke yi every single month. Was close to $1 million.
Kamar shekara nawa kenan ka fara ka shigo nan America?
Na shigo America 1987. Na shigo America. Shi sannan nan ga shekara 32.
Yaushe ka fara aiki kuma a wannan restaurant da kake magana wurin cin abinci, gidan cin abinci?
Lokacin da nazo wannan gari, lokacin na fara aiki wannan restaurant.
To ya aikin wannan wurin cin abinci yake?
Da na fara aiki shedi ne mai wanki kansuna. Na wanki kasake na zuwa na bola abubuwan da duka share wurin tun biran bira so in shiwa kuma ba wannan aiki ya je kan da ya kamata a nan shi su unesim waɗanda suke da wannan wuri sai suka kokari na da suka kokari na sai suka ba ni position to be the supervisor of that place
wato mai kula da ayyukan wurin
kula da ayyukan wurin to a nan sai suka gan kaman kokari na na da kyau sun gan kama a yaron gafa mai kokari ne kuma idan na kama wani sai na kama duk abin da duka na kama yi sai na gan karshen shi kuma wannan aiki ne da gaskiya da suka gan haka nan ba da lokaci ba shi nazo na zama babban wuri har yanzu kaman su waɗanda suke aiki da ni na over 120 employees waɗanda suke su duka suna karkashi na suke aiki suke min aiki ni nake haya ni nake kura
wato kai ke dauka ma'aikata kuma kana iya sallaman wasu ma'aikata
na ya doka ina ya sallaman su ni ne wa'annan ke ni ke wannan aiki kuma duk wani kudi da zai shigo cikin wannan wuri wannan kudi at the end of the day kafi a kare wannan ranan kudin duka ya kamata ya zo a kaina ni ne wannan dan kike da kudin duka ya son je da wa'annan kudi duka banki a banki ije in ajiye kuma wannan kudi aka arana cikin month muna samu close to $1 million amma irin aikin da nayi da shi
dala miliyan
dara wata a wata irin aikin da nayi nayi aiki har nazo cikin New York Times a wannan lokaci That was 19...
Skin jarida New York Times
at 1995. I was, you know, based on New York Times. Kuma shigowa da nayi na zo cikin New York Times suna gwada cewa kuma ba su ma sun je round suna duban waɗannan suka zo wannan gari da irin aikin da ake yi she da suka zo suna round she suka zo wurin da muke aiki she gan kuma nan gannan fa ana maganan wannan wuri wurin da nake aiki cewa kuma is one of the busiest restaurant kuma ba wurin ci abinci amma an gane cewa kuma ba wannan lokacin nan he's the top line
she's a wuri ne da ya shahara sosai wurin ci abinci
yawa ana ci abinci ana shakatawa ana duk abin da ake yi daga wannan
to amma me saurare zai yi mamaki wani irin abinci ne kuke sayarwa har kuna iya miliyan ɗaya na dala a wata
a ba abinci kawa ne sayarwa da wuri ga abinci ga abin sha duka ana sayarwa daga wuri to a wannan gari kuwa gaskiya abincin da abin shan nan duka abinci da ana ka samu kuɗi amma wurin shan shine wurin da kuɗin ke da profitin ke da profit margin ke da very
ake samun riba
ake samun riba sosai na'am
to kuna sai da tuwo da su shinkafa da irin namu burabusko ne na Afrika da sauransu da ko dukunu
babu sadda wa'annan kayayyaki abinda muke sayarwa shine hamburgers muna sayar da hamburgers muna sayar da duk abinci Italians muna sayar da abinci Americans muna sayar da abinci Mexicans abubuwan ababen da muke sayarwa kenan kuma domin sunan wannan wuri she wannan ke sarkin kunnen ke muna da fuwan ma'ana shine chef we had one of the world renowned chef ma'ana shine shi wannan chef dun duniya duk an san shi
kwararre ne a wannan fanni a duniya
kwararre ne sunan shi Waldy Maloof yanzu ka bugu ka gani to shi an san shi domin wannan kowa na zuwa wannan wuri domin zuwa ci abinci shi kuma yau hamburger da zaka je waje kaje ka sai shi maybe $6 ita zo wurin mu ka sami shi kuma $22
mun dala shi da ku kuna sayarwa dala 22
kuma ka zo ma ka zo kai alai lunch time ka zo kai alai ya kai ka 30 minutes sannan ma ka samu abinci ka ci
abincin rana kenan
abincin rana domin ana neman shi a san kaman ba wannan abincin da nake ya fito wurin Waldy Maloof shi wannan mutum
to malam lawalla Ahmed mun gode da ka ba mu damar tattaunawa tare da kai a cikin shirin namu na kowa ya bar gida kai gida ya bar shi wanda ni Abdul Aziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda
Tuwa gaida Abdulaziz ga kuma Suleiman Mumuni Barma dauke da shirin jaridun Nijar.
Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ta ruwaito cewa Bankin Duniya ya ayyana Jamhuriyar Nijar a sahun kasashen da suka fi kowa cin bashi a duniya kamar yadda yake a rubuce a rahoton da bankin ya fitar a tsakiyar watan nan na Oktoba. Jaridar ta ce a bisa kididdigar da jami'an Bankin Duniya suka gudanar domin tantance bashin da ake bin kowace kasa an gano cewa kimanin biliyan ko miliyar 2000 na sefa ne ake bin kasar Nijar abinda masana ke ganin sa a matsayin wani babban kalubale a bisa la'akari da halin fatarar da galibin jama'ar wannan kasa ke ciki a yanzu haka jaridar Le Phénomène na cewa hukumomin Algeria na ci gaba da korar baki zuwa makwabciyar kasa wato jamhuriyar Nijar cikin yanayin kaskanci da wulakanci jaridar ta ce a watan Satumban da ya gabata kawai kasar ta Algeria ta tuso kayar yan gudun hijira da yan cirani kimanin 2291 yan asalin kasashen Afirka 22 da na Pakistan daga cikin su 409 mata ne sai kananan yara 807 waɗanda wasu ma a dokar daji aka zubar da su kafin su isa garin Asamaka a kafa jaridar Le Sahel ta ce Shugabannin kungiyoyin fararen kula sun ziyarci cibiyar buga katocin zaɓe da ke birnin Yamai domin ganewa idanuwansu yadda ayyuka ke gudana a ci gaba da shirye-shiryen zaben da ke tafe. Jerin ta ce hukumar zaɓe ta Seni ce ta shirya wannan ziyara da nufin baiwa jami'an fafutuka tabbacin cewa komai yana tafiya daidai game da tsare-tsaren zaɓe. Da yake magana da yawun takwarorinsa na kungiyoyin fafutuka Nuhu Muhammad Arzuka ya ce sun gamsu da abubuwan da suka gani a yayin wannan ziyara. Mukarkare da jaridar Air Info wacce ta bayyana cewa 'Yan sanda sun kama wasu mutanen da suka sace wani yaro dan kimanin shekaru 9 a garin Sandar, suka kuma yi garkuwa da shi da nufin a biya su kudin fansa. Jarir ta ce wani matashin da ya saba shiga gidan iyayen wannan yaro ne ya hada baki da wasu batagari suka kulle shi a wani gida tsawon kwanaki sama da uku. To amma jajircewar 'yan sandan farin kaya da addu'o'in da malaman da magaram suka yi ta zubawa suka sa nan da nan aka gano inda aka boye shi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To ga da Sule, zamu kuma kammala ne da shirin murya Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Cutar polio ko kuma cutar shan inna cuta ce mai saurin shanye mutum jiki kuma mai saurin haduwa. Kwaye cutar shan inna tana mamaye tsarin jijiyoyi kuma tana iya haifar da nakasa gaba ɗaya cikin awanni. Za ta iya shafar mutane na kowane zamani, amma yara kasar shekaru 5 suna cikin hadari musamman. Ana iya rigakafin cutar shan inna ta hanyar allurar rigakafi, amma ba za a iya warkewa da zarar wani ya kamu da cutar ba. A shekarar 1988 hukumar kiwon lafiya ta duniya ta lashe takobin kawar da cutar shan inna, cutar da ke shafar fiye da mutum 350,000 a duk shekara a fadin kasashe 125. Gudunmuwar da hukumar tallafa kasashe masu tasowa ta USAID ta bayar ta taimaka wajen tabbatar da kawar da cutar shan inna a cikin Amurka 1994 da yammacin Pacific a shekarar 2000, sai kuma Turai a shekarar 2002, da kuma kudu maso gabashin Asia a shekarar 2014, sai kuma na baya-bayan nan a Afirka. A tsakiyar watan Agusta, Afirka ta samu tabbacin ba ta da cutar shan inna bayan shekaru 4 ba tare da samun sabbin kamuwa ba. Najeriya ita ce ƙasa ta ƙarshe da ta cika ka'idoji masu yawa na takardun shaida, inda ta haɗu da ƙasashe 46 na yankin don bikin wannan gagarumin nasarar lafiyar jama'a. A yau an samu raguwar masu kamuwa da cutar shan inna da kashi 99.9 cikin 100, kuma Afghanistan da Pakistan ne kawai ke ci gaba da fuskantar kamuwa da cutar ta polio. A ƙasashe da dama hanyar kawar da cutar shan inna ba ta kasance mai sauki ba. Rikice-rikice na tsawon lokaci, bayanan ƙarya, yawan mutanen da suka rasa mahallansu da yankunansu masu nisa da sauran ƙalubale sun ci tura, kuma suna ci gaba da dakatar da ƙoƙarin ƙasashen da ke ƙoƙarin yaƙi da ƙwayar. Koyaya idan za a dakatar da yaduwar ƙwayar cutar, dole ne a ci gaba ta hanyar sadaukarwa ne kawai tare da warware matsalolin da kuma aiki tukuru na dukkan al'ummomi da gwamnatocin ƙasashe da kuma abokan hulɗa na duniya baki ɗaya za a iya samun duniya mara cutar shan inna. Ta hanyar ƙawance da ma'aikatan kiwon lafiya marasa adadi da shugabannin al'umma da masu aikin sa-kai waɗanda ba su taɓa mantawa da kaiwa ga kowane yaro ba, tallafin hukumar USAID kan kawar da cutar shan inna a duniya ya taimaka wajen tabbatar da an yi wa yara sama da miliyan 400 allurar rigakafin cutar shan inna a kowace shekara. A yau kusan mutane miliyan 19 ke tafiya waɗanda sun samu shanyewar jiki, ko mutane fiye da miliyan 1.5 na raye waɗanda idan ba haka ba da sun mutu daga cutar shan inna. A wannan shekara ta 2020 sanannen abu ne wajen bikin ranar polio ta duniya tare da yankin Afirka da aka ba da tabbacin babu cutar shan inna, duk da cewa cutar COVID-19 na ci gaba da kawo cikas ga muhimmin kiwon lafiya a duniya. Game da shirye-shiryen rigakafi na yau da kullum, idan aka ci gaba, hukumar USAID da kawayenta suna shirin amfani da darussan da suka koya da kayayyakin more rayuwa da aka gina yayin kawar da cutar shan inna don samar da hanyar kawar da cutar ta yanzu da kuma cututtuka masu zuwa nan gaba. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To da haka muka kawo gashin shirin namu na musamman da muka kawo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen wasan muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku a kasance lafiya daga nan ofishin mu da ke birnin Yamai. Thank you.